sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Karenz dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim da Almasi Garba. Sarawa abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Talata 29 ga watan Satumba shekarar 2020. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa cibiyar yaki da cutar sida ta Najeriya ta dakatar da kamfanonin da ke mata kwangilar sayo magungunan kashe kaifin cutar. Haka kuma a jihar Plateau Najeriya, wata babbar kota a garin Jos ta yi watsi da karar da tsohon mataimakin shugaban babban bankin Najeriya da ta Obaje mai lafiya ya shigar. Yana kalubalanta hukumar 'yan sandan kasar da ta gayyace shi. Kamar kowace ranar Talata, yauwa Mustapha Nasiru Batsari ta tafi da rahoto na musamman wannan karan kan yadda aka samu ambaliyar ruwa a jihohin Niger da Kogi. Sannan muna tafi da labaran wasanni daga jamhuriyar Niger. To amma kafin nan, ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Amurka dan jam'iyyar Republican Donald Trump da mai kalubalantarsa a jam'iyyar Democrats tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden na shirin buga muhawara da daren yau dinnan Talata, makonni hudu gabanin zaben da za a gudanar ranar 3 ga watan Nuwamba, wanda shine na farko a jerin muhawarori 3 da za su buga gaba da gaba cikin watan gobe. Wannan al'amari mai matukar muhimmanci wanda za a yi a birnin Cleveland na jihar Ohio na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke gaba da Trump da maki 7 a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a fadin kasar, wanda ke barazanar mai da Trump shugaba na 3 cikin shekaru 40 da ya kasa samun wa'adi na 2 na shekaru 4. To sai dai suna kurkusa ne a da dama daga cikin jihohin da suka fi muhimmanci wurin cin zabe, wanda hakan na iya sawa koda Trump ya kasa cin jumlar ƙuri'u mafiya yawa, kamar yadda ya faru a karawarsa da Hillary Clinton ta Democrat a shekara ta 2016. Ya ci ƙuri'un jihohin da suka fi muhimmanci wurin cin zabe ɗin, ya kuma yi nasara. An kirsa cewa Amurka miliyan 100 ne za su kalli wannan bugawar da 'yan takarar shugaban kasa za su yi ta tsawon minti 90. Yawan mutanen da cutar COVID-19 ta kashe a duniya ya zarce miliyan guda bisa ga alƙaluman cibiyar samar da bayanai ta jami'ar Johns Hopkins, wadda ta kuma ce yawan waɗanda cutar ta kama a duniya ya zarce miliyan 33. Da yake takaicin abin da ya kira kafa tarihin abin bacin rai, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga duniya da ta tashi ta ci ƙarfin kalubalen da wannan annoba ta kawo, ta kuma koyi darasi daga kurakuran da aka tafka a farkon bullar cutar. Shugabanci na gari na da alfanu, a cewar Guterres, wanda ya ƙara da cewa kimiyya na da alfanu, sannan kuma haɗin kai na da alfanu, amma bayanai marasa sahihanci na kaiwa ga halaka. COVID-19 dai shine ciwon nan da shu'umar kwayar cutar nan ta corona ke haddasawa, wadda aka yi imanin cewa daga Wuhan na kasar China ta samu asali a ƙarshen shekarar bara. Ana kyautata zaton wani lokaci a yau dinnan Talata, kuma tun sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai tattauna kan ci gaba da kazancewa da yaki ke yi a yankin Nagorno-Karabakh din nan da ya balle. Kasashen Turai biyar, wato Burtaniya da Belgium da Estonia da Faransa da Jamus, suka buƙaci a yi wannan zama na sirri bayan da faɗan ya daɗa tsanani jiya Litini tsakanin dakarun Armenia da na Azerbaijan a wannan yankin. Wani mai magana da yawun sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya gana da shugaba Ilham Aliyev na Azerbaijan da firaministan Armenia Nikol Pashinyan, inda ya kiran da a kamar yadda ya ce gaggauta kawo ƙarshen faɗan, a kwantar da hankali, a kuma koma kan teburin tattaunawa mai ma'ana ba tare da ɓata lokaci ba, kuma ba tare da gindaya wani sharadi ba, a cewar kafar labarai ta AP. Za a yi jinkirin dage ma kasar Mali takunkumin karya tattalin arziki da kasashe 15 na Afirka ta yamma suka kakaba mata, yadda aka yi tsammani da farko duk wadda nada sabon firaministan wucin gadi farar hula Muktar Un da aka yi. Kungiyar ECOWAS ta kakaba takunkumi ma Mali jim kadan bayan juyin mulkin da aka yi a kasar a watan jiya, wanda ya kai ga hamɓarar da shugaba Ibrahim Boubacar Keita. Kungiyar ta ce za ta dage takunkumin ne bayan an naɗa shugabanni farar hula a yayin shirin komawa tsarin demokaradiyya. To amma kafar labaran Faransa ta ce naɗa jagoran sojojin da suka yi juyin mulkin, Kanar Asimi Goita, a matsayin mataimakin shugaban kasa na wucin gadi, na iya zama dalilin shugabannin kasashen na Afirka ta yamma na kin canza matsayinsu. manzon musamman na ECOWAS kuma tsohon shugaban Najeriya Bola Jonathan ya faɗa a wata takardar bayani cewa har yanzu sojojin da suka yi juyin mulkin ba su cika buƙatar su ta nada farar hula a matsayin mataimakin shugaban ƙasa na wucin gadi ba. Shugaban Faransa Emmanuel Macron yau din nan Talata yayi alƙawari ma ɗan ƙasar Belarus cewa za su samu tallafin Turai bayan ganawarsa da jagoriyar ƴan adawa Svyatlana Tsikhanouskaya. Ganawar ta auku ne a Vilnius, babban birnin ƙasar Lithuania, inda Tsikhanouskaya ta gudu bayan da zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a watan Agusta ya janyo dambarwar siyasa. Da dama daga cikin ƴan ƙasar ta Belarus na watsi da sakamakon zaben da aka bayar a hukumanci wanda ya sake baiwa da daɗaɗɗen shugaban ƙasa mai ci Alexander Lukashenko wani wa'adin kuma, wanda don haka dubban mutane suka yi ta zanga-zanga cikin makonnin da suka biyo baya. A ƙarshe kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce ta tsaida harkokinta a ƙasar India bayan da gwamnatin ƙasar ta garkame asusun ajiyarta na banki. Kungiyar ta ce wannan matakin wani ɓangare ne na abin da ta kira matakan bita da kulli da ake ɗaukawa kan ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adam a ƙasar babu ƙaƙƙautawa. A wata takardar bayani ta yau ɗin nan Talata, kungiyar ta Amnesty ta ce Alatilas ta sallami ma'aikatanta a India, sannan ta dakatar da duk ayyukan bincike da gwagwarmaya bayan da aka gaya mata cewa an tsaida asusunta saboda zargin aikata rashin daidai ta harkar kuɗi. Ta yi watsi da zarge-zargen tana mai cewa ta bi dukkan dokokin India. Gwamnati dai bata ce komai ba kan wannan al'amari. To amma a baya ta ce ana binciken kungiyar ta rajin kare haƙƙin bil'adama kan zargin saba ma dokokin India game da batun karɓar tallafin kuɗi daga ƙasashen waje.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Za mu fara da Najeriya, inda cibiyar yaƙi da cutar sida ta ƙasar ta dakatar da kamfanonin da ke mata kwangilar sayo magungunan kashe kaifin cutar a matakin rage kashe makudan kuɗi don dacewa da yanayin taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasashen duniya. Babban daraktan cibiyar da Tangamba Aliyu Gumal ya ce yanzu matakin sayo maganin kai tsaye ya taimaka wajen rage kuɗin zuwa dala $7 a wata ga kowane majinyaci maimakon dala $13 da ake kashewa a baya. Daga Abuja ga rahoton Nasiru Adamu El Hikaya.
Dr. Gambo Aliyu a zanta wasu da manema labaru a Abuja ya ce hanyar odar maganin kai tsaye shine mafi tasiri wajen saurin isowa araha da kuma kaucewa sayo magungunan jabu, yayin da yake nuna Najeriya gaba ɗaya kan ɗau nauyin maganin kashi 15 ne cikin 100 na masu cutar, sauran kashi 85 hukumomin ba da tallafi ne kan ɗauki nauyinsu. Ya nuna fargabar nan gaba masu tallafin ka iya dakatar da tallafin.
Sannan na biyu, za mu saka gidauniya kamar yadda aka samu gidauniya na COVID. To dama mu gidauniyar mu tana kan hanya kafin ma COVID-19 din, amma muna fatan kafin shekara ta kare idan Allah ya yarda wannan gidauniya za a kaddamar da ita. Manya-manyan kamfanonuwa a Najeriya suke bayan ta, kuma su suka ɗauki aniyar tallafawa a taimaki gwamnati. Idan an tara wannan kuɗi za a saka wannan kuɗi ta hannun jari na kasuwanci ta yanda za a dinga ɗauka hankali ana taimakawa waɗannan mutanen suna janyewa tallafinsu. Wannan gidauniya tana ɗaukan wani ɓangare na tallafin da suke janyewa, kaga abu ɗaya kenan. Na biyu, gwamnatin Najeriya tana sawa. Na uku, su ne gwamnatocin jihohi. Tsakani da Allah, mafi yawancin marasa lafiyan nan da mafi yawancin asibitoci da mafi yawancin masu aiki a waɗannan asibitocin don taimakawa marasa lafiya duka na gwamnatocin jihohi ne.
Dr. Aliyu ya nuna wata na'ura da mutum zai iya amfani da ita a gida don gano lafiyarsa kan cutar mai karya garkuwar jiki.
Kuma a jakarar kaga an da aka rubuta da harshen Nasara OraQuick HIV self test. Abinda ake nufi wannan shine ma'auni wanda kake sawa a bakinka ka gwada matsayinka game da cuta mai karya garkuwar jiki cikin dan lokaci kankani. Idan ka sayi wannan ma'auni ko ka neme shi kantunan magunguna za ka same shi. Idan baka same shi ba za ka iya kiran ma'aikatar mu akan lamba 6222 za a iya taimakon ka ga inda za ka je ka samu.
Masana lamuran lafiya irin su Dr. Nasiru Gwarzo na cewa hatta amfani da kwaroron roba baya samar da kariya 100%, da aka iya samun matsala. Yana mai cewa tsayawa kan gaskiya da amana ne mafi ala.
Ai, rashin iya amfani da shi yana bada matsala. Sannan shi kansa lafiyarsa, misali mutum ya sai kororon roba ya sa a jaka yana zaune a jikinta, wata na niƙe a cikin aljihunsa shekara guda shekara biyu, wata sai amfani da ita, to wannan kaga ya riga ta shiga wani hali ko ta yi expire ko kuma zafi ya kashe ta ko kuma dannewar da ake mata aljihu ta riga ta lalace ko ledan mata yage to duk irin wannan yakan sa kaifin kariyar da suke barawa ta ragu maimakon a samu kiba sai a samu rama
a yanzu kimanin mutum miliyan 2 ke dauke da cutar a Najeriya kuma ta daina zama abin da ake watakin lahira assalamu alaikum dan yadda mutane kan fito su nemi magani ba tare da gudun tsangwamar jama'a ba Nasiru Adamali kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasiru to har yanzu dai muna Najeriya inda wata babbar kota a garin Jos ta yi watsi da karar da tsohon mataimakin shugaban babban bankin Najeriya Dr. Obade mai lafiya ya shigar yana kalubalanta hukumar ƴan sandan kasar bisa ga yadda da ta yi masa don binciken wasu kalamai da ya furta yayin wata hira da wani gidan rediyo a jihar Lagos kan rashin tsaro a kudancin jihar Kaduna sai dai lawyansa ya ce za su yi nazarin hukuncin kafin ɗaukan mataki na gaba Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta hada mana.
Wata babban kotu da ke Jos fadar jihar Plateau ta yi watsi da karar da tsohon mataimakin shugaban babban bankin Najeriya Dr. Obadiah mai lafiya ya shigar inda yake kalubalantar rashin cancantar hukumar ƴan sanda ta gayyace shi bincike kan wata hira da ya yi da wani gidan rediyo a Lagos kan rashin tsaro a kudancin Kaduna. Mai shari'a Arun Ashams wanda ya dauki lokaci yana karanta bayanai kafin yanke hukunci ya bayyana cewa hukumar ƴan sanda na da hurumin gayyatar kowa don yin bayani Barista Yakubu Salebawa shine jagoran lauyoyin da ke kare Obadiah mai lafiya
akwai dokar da ta riga ta zayyana cewa duk abin da ya jibanci harkoki ko kuma maganar tsaro na cikin gida hukumar DSS ita ke da hurumi take da iko ta kira ta bincike kuma sun kira shi suna kan bincike to mun duba abinda kotu ta yi a yau cewa duk da ta kira shi kuma tana bincike kotu ta ce ƴan sanda za su iya kira shi amma dalilin da kotu ta bada shine ya je domin ya taimaka mata kungiyar ƴan sanda a iya sanin wani irin bayanai yake da su da za su iya taimakawa a iya kawo ko kuma a shawo wannan babban abin da zai addabe mu na kashe mutane da kuma rashin tsaro
kenan yanzu za ku tafi Abuja bisa ga yatan su ƴan sanda ko kuma dai sai kun tsaya kun duba
za mu tsaya mu duba idan zuwan ba zai zama da matsala ba to za mu duba idan mun ga za mu iya zuwa ba mai zan ba ga mu dauki mataki mu je kotu ta gaba mu kalubanci wannan hukuncin
a bangare guda kuwa lauyan da ke wakiltar rundunar ƴan sandan Najeriya barista Michael Mayowa Oladipo yace kotu ta yi adalci
the court was right in its ruling because it is within the power of the police to get information from people.
Yace hukuncin da kotu ta yanke yayi daidai saboda ƴan sanda na da ikon neman bayanai a wurin mutane kuma haƙƙin ƴan ƙasa ne su bada bayanai wa ƴan sanda musamman kan barazanar tsaro. Tun farko hukumar ƴan sandan ta gayyaci Dr. Obadiah mai lafiya ne a shelkwatar ta dake Abuja don samun bayanai game da wata hira da yayi da wani gidan rediyo a Lagos kan kashe-kashen mutane dake aukuwa a kudancin jihar sa ta Kaduna. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga Mustapha Nasiru ba tare da rahoto na musamman.
A yanzu haka dai ambaliyar ruwa na ci gaba da ruguza gidajen jama'a a wasu garuruwa da ke gabar kogin Kwara a cikin jihohin Niger da Kogi. A birnin Lokoja, fadar gwamnatin jihar Kogi, dubban gidaje ne ambaliyar ruwan ta mamaye. Al'amarin da yasa Alatilas mazauna gidajen suka kauracewa unguwannin da gidajen suke Malam Bala na yashi wani mazaunin birnin Lokoja ne ga abin da yake cewa
Wallahi ma na ce wallahi ruwa ya mamale ko ina yanzu nan wallahi a don gun na ce adan kula unguwa ne in ka je ka gura zan duk ruwa mamale gura yanzu nan gura adan kullu su ganajiya su har kan kuruka wani gun na ce kuruka da can gurin na ta kudin nan ko su tuma zuwa haka hanya yanzu nan in ka ga mutane yanzu nan kowa na nan na kudi na bin yaka amma gwamnatin jihar Kogi kuma da ta dauka ta ce cikin gurin housing unit ta ji sa su samu hanyar da yake bi gurin yanzu nan.
To amma bai nan akwai wani tallafi da kuka ga ita gwamnati ta bada wa wajajen su mutanen?
Ah, abin da aka samu shi dai ita matan shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari akwai lokacin da matan ta zo ta bada tallafi haka amma ba tsammani ya kai gurin mutane kowa ya sami tallafin ba.
Lokacin da aka samu ambaliyar ruwan ne ta zo ko ko dai ta?
Eh, lokacin da aka samu ambaliyar ne ta zo aka ba mutane tallafin amma ba tsammani ba kamar anguwar da nake gurin anguwar Sarki Noma mutane suna kuka yanzu na abin bai same su ba kuma idan aka zo lokacin nan ana samu ambaliya gurin sarki noma ruka cin garin lakwajawa har yanzu ana samu matsala gurin nan yanzu nan
to amma yanzu abada ya mutuwa ko
a ba san mutuwa ba ba san mutuwa ba amma dai garin lakwajawa wallahi zan ce gaya maka yanzu nan akwai kuna kira Kaduna Jokes ruwa ya zo gurin yanzu nan kiki ne da ya raba mutane yanzu nan ya zama one day ake bi yanzu nan kana ni ce faruwa gurin yanzu nan
A jihar Niger kuwa sama da mutane 63,000 ne suka rasa matsugunansu a cikin kananan hukumomi 18 da wannan ambaliyar ruwa ta tsanani kamar yadda shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga yayi ƙarin bayani
akwai local government kusan 18 da suka fada cikin wannan yanayi kuma muna ta ganga kokarin gani ya za a yi a taimaka musu don suna da bukatun taimako na gaggawa
na'am to kamar ya girman bannan yake
a girman bannan shine nake nuna maka akwai kananan hukumomi yanzu a maganar da muke da kai 18 wanda yake suna fama da wannan matsala na ambaliyar ruwa kuma muna kokarin gani ya za a yi su samu taimako na gaggawa mai girma gwamnati ya ba mu umarnin cewa da yadda za a yi a nemi hanyoyin da ya kamata a bi a taimaka musu yadda aka saba.
Na'am amma wace irin asara ce suka yi akwai rasa rayuka a ciki?
Eh akwai rasa rayuka.
Na'am.
Eh akwai rasa rayuka.
Na'am.
Idan ka dubi adadin abin da muka kididdige zuwa yanzu akwai sama da mutum 63,000 da wannan ambaliyar ruwa ya shafa a jihar Niger. Wanda ke kawo yanzu muna wannan alƙalamin da na gaya muku abu ne wanda yake ya riga mun tantance shi so jiya zuwa yanzu kananan hukumomi suna ƙara turo muna wurare da suka shiga cikin wannan yanayi wanda ruwan yana ƙara ƙaruwa ne ba sauka yake yi ba kamar yadda ma'aikatan tantance yanayi ta nuna alƙaluman cewa lallai jihar Niger muna cikin waɗanda za su fuskanci wannan barazana na ambaliya to yanzu muna mu ya wuce a barazana ya zama tabbatacce don mutanen muna cikin wani hali
wannan mutane 63,000 gidaje ne suka rasa ko gonaki ko ko rayuka ne
akwai gidaje akwai gonaki kuma akwai rashin rayuka din har wa yau abu uku nan duka suna cikin halin da yanayi da muka samu kanmu a jihar Niger
yanzu sofa yanzu mutum nawa suka mutu
sofa zuwa yanzu banda na hadarin jirgi na kwale-kwale muna da wasu mutum bakwai da suka rasu
wa'annan kananan hukumomi
da suka shiga cikin wannan yanayi
hadda na Suleja nan da aka ce sama da mutum sha
a banda na Suleja wannan sabbin alƙaluma muke ba banda na Suleja idan za mu hada da na Suleja aikawa yanzu muna da kusan mutum 21 da suka rasu
a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta tsara canzawa garuruwan da ke fama da wannan ambaliya a duk shekara matsugunni inji shugaban hukumar bada agajin ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga
to akwai yanayi akwai wani tsari da muka yi na wucin gadi wanda yake muna kiran shi two abort system wanda yake an yi gwajin farko a akari wanda yake ya bada alƙaluma mai kyau wanda yake akwai wurare kusan 13 yanzu da aka kebe za a yi irin wannan matsugunai na ganin cewa mutane sun kauce mu shiga cikin wannan yanayi a kawo yanzu kaga kamar Kitsu community sun kwashe sun koma sabon wurin da aka nema musu wanda yake alhamdulillahi rayuwa bata shiga cikin wani hali ba sai dai gidajensu da kuma gonaki su ne suka shiga cikin wani yanayi so kaga bisa ga duka alamu wannan mataki da gwamnati ta dauka in Allah ya yarda zai haifar da da mai ido
amma kamar kun samu wani tallafi daga gwamnatin tarayya ko wasu kungiyoyi akan waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa
a bana ba mu samu ba tukunna ai muna yanzu ne muke tattara bayanan muna tura ma duk hukumomin da ya kamata su ba mu dauki muna tattarawa muna tura musu
akwai dubban gonakin shinkafa da wannan ambaliyar ruwa ta yi awan gaba da su a yankunan Kayinji da kuma Agwara al'amarin da yasa a yanzu haka manoman yankin suke cikin wani yanayi na tsaka mai wuya
ruwa ya fada gonakin shinkafa sosai na farko in ka zo Rofiya inda ake samun shinkafa
leda guda ba ta mu ciki ba wasu shinkawa kuma sai da suka taso suna batun za a yanke su kamar gari waye an yi garya da ni a je a yanka ana yanka ana tarawa ruwa sai zai kwashi in ka zo yanki kofali shi kuma haka ruwa ya bi ya kwashe su gaba daya shi wannan ba mu ce da adabi iya iya kan ledodin da ake samu duk shekara sai ka dawo kuma bukka dubu a gwaya local government yake
na'am
shi ma haka ruwa ya kwashe su in ka zo tun ga magaji shi ma haka ruwa ya musu banna na gonaki yanzu ma ruwan ba tun ma shiga gidaje yake yi yanzu
wa karshen makon nan ma mataimakin gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Muhammad Keso ya kai ziyarar gani da ido a yankin karamar hukumar Lafai inda ya jajantawa waɗanda lamarin ya shafa tare da bayyana cewa
Number His Excellency the Governor of Niger State has made it known that if the floods continue, the only option for a farmer to increase the food security is for the farmers to go back to grassland farming.
Yace gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello yace idan ambaliyar ruwa ta ci gaba da aukuwa kamar haka to za su mai da karfi wajen tallafa wa manoma akan noman rani domin magance matsalar karancin abinci Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
daga da Mustafa kafin mu je ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan wakar ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
amma so mun labarin wasannin mu na ranar yau da hukumar kallon kafa ta jamhuriyar Niger Kenya da tattara ɗan jarida kwararru akan sha'anin wasanni a ƙarshen makon ce a rumbirin Yamai ganin horar da su akan sanin makamashin aiki a fannin dokokin wasannin kwallon kafa haka ma horon ya shafi alƙalan wasannin kwallon kafa na ƙasar ta jamhuriyar Niger akan sani da ma har da ce dokoki daban-daban na kwallon kafa don taimakawa wajen magance dukkan
waɗansu rikirkitutta ko gardan danni a lokacin gudanar da wasannin kwallon kafa a duk fadin kasar ta jamhuriyar Niger kasancewa wani lokaci akan kare wasannin kwallon kafa amma dukkan fadin duniya da gardan danni ko da rikirkitutta kuma da fada saboda rashin sanin dokokin wasannin kwallon kafa a ci gaba da wasannin cikon gurbi na makonni hudu na kakar wasannin kwallon kafa na Premier League na kasar Ingila ko Britania a ranar jiya Arsenal ta sha kashi 1-3 a hannun Liverpool a Anfield sai dai dan wasan kungiyar kwallon kafa na Arsenal Alexander Lacazette so biyu yana zuwa gaba da gaba ba tare da ya kai labari ba gaban tsaron gida na Liverpool a lokacin ana biyu da daya kasancewar ya kasan kitabus gaba da gaba da mai tsaron gida na Liverpool din shi ya sami horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Michael Arteta ya canza shi kasa da mintuna 25 kamin a tashi wannan wasar duk da a ranar ta jiya Premier League ta kasar Britania Aston Villa ta lailaye Fulham da ci 3 da nema yayin da a yau ake can yanzu haka ana dabsawa duk da Premier League din ta kasar Ingila tsakanin Tottenham da Chelsea yayin da kasar Spain La Liga ake can ana karrawa tsakanin Real Sociedad da Valencia Getafe da ke karbar bakuncin Betis Sevilla a wasannin kwallon hannu na tennis a Roland Garros ɗaya daga cikin manyan wasanni na shekara na kwallon tennis na duniya an da gwabza a ranar jiya tsakanin Stefanie Vogel a kasar Switzerland wadda ta sha kashi a hannun a kasar Romania Patricia Maria sai kuma yar kasar Faransa Chloe Pache da ta sha kashi ga takwarata ta kasar Faransa Corne yayin da Mark Schall ta kasar Jamus ta kwashi kashinta a hannun Carolina Mushova yar kasar Amurka Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
Gare da Haruna Mamman Bako da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
Yau mutanen da cutar COVID-19 ta kashe a duniya ya zarce miliyan guda bisa ga alƙaluman cibiyar samar da bayanai ta jami'ar Johns Hopkins wadda ta kuma ce yawan waɗanda cutar ta kama a duniya ya zarce miliyan 33 da yake takaicin abin da ya kira kafa tarihin abin bacin rai sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yi kira ga duniya da ta tashi ta ci ƙarfin ƙalubalen da wannan annoba ta kawo Shugaban Amurka dan jam'iyyar Republican Donald Trump da mai kalubalantarsa a jam'iyyar Democrats tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden na shirin buga muhawara da daren yau dinnan Talata makonni hudu gabanin zaben da za a gudanar ranar 3 ga watan Nuwamba wanda shine na farko a jerin muhawarori 3 da za su buga gaba da gaba cikin watan gobe wannan al'amari mai matukar muhimmanci wanda za a yi a birnin Cleveland na jihar Ohio na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke gaba da Trump da maki 7 a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a fadin kasar wanda ke barazanar maida Trump shugaba na 3 cikin shekaru 40 da ya kasa samun wa'adi na 2 na shekaru 4 to sai dai suna kurkusa ne a da dama daga cikin jihohin da suka fi muhimmanci wurin cin zabe wanda hakan na iya sawa koda Trump ya kasa cin jimlar ƙuri'u mafiya yawa kamar yadda ya faru a karawarsa da Hillary Clinton ta Democrat a shekara ta 2016 ya ci ƙuri'un jihohin da suka fi muhimmanci wurin cin zabe din ya kuma yi nasara ana kyautata zaton wani lokaci a yau dinnan Talata kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai tattauna kan ci gaba da kazancewa da yaki ke yi a yankin Nagorno-Karabakh dinnan da ya balle kasashen Turai biyar wato Burtaniya da Belgium da Estonia da Faransa da Jamus suka buƙaci a yi wannan zama na sirri bayan da faɗan ya daɗa tsanani jiya Litini tsakanin dakarun Armenia da na Azerbaijan a wannan yankin.
To masu sauraro da haka muka fara ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu sai a ji wasu abokanan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen kafin mu sallama da kuma na mika sakon ta'aziyya ga mai martaba sarkin Sudan na Kontagora Alhaji Sa'idina Maska sai rasu Alhaji Umar Marafa da fatan Allah ya ji kansa da rahama amin yanzu a madadin Ibrahim Kalma Ci Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wanda ta hada shirin kuma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.